أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره مقدار الذي. الحديث السابع عشر، حديث نقوم شابقي عن أبي على شداد بن عوس رضي الله تعالى عنه. أنت الأولى أبوي على شداد بن عوس إدالة تبت أغريشي إدالة لكي سركي تبت أغريشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أكبر أولى جماعة إن الله سيراد أمن سن الله تبت أغريشي قال ياتي إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in, sani dai Allah ya wajabata kyautata a bisa dukan komai. Fa idza qataltum fa'atun qitlata, in kuka tashi yanka to ku kyautata, in kuka tashi kisa to ku kyautata kisan, wa idza dhabhatum in kuka tashi yanka fa'atun dhabhata ku kyautata yankan, wali hidda ahadukum shafaratahu dayanku ya wasa abun yankan shi, wani yurih zabihatahu ya hutar da abin yankan shi. Rawahu Muslim, wannan hadisi Muslim ya rawaito shi. An lura wannan hadisi yana kyautar, yana karantar da kyautatawa a bisa dukan komai, komai ma ka kyautata ma dukan halittar Allah. Inna Allah kataba al-ihsana, kuma shi kataban nan kamar da suke nunawa wajen mafi yawan masana usulu da fiqhu, cewa tana nuni zuwa wajabci, wajibi ne ka kyautata ma kowa da komai. To amma in kyautata mun in aka bi tafsili za a rarrabawa, akwai abin da yake wajibi ne a kyautata shi, akwai abin da a kyautata wa shi ba wai wajibi bane ba. Kamar yanzu abin da shahi da abin da yake farilla ne, kamar yanzu ba da sallah, to ka kyautata ta ka ba da ita irin yanda ya kamata, ta huskan da ya kamata ka ba da ita. To kuma ka kyautata wani abubuwa yanzu kamar zakka, shi ma kyautata ta ka ba da ta irin yanda ya kamata, yanda aka ce a ba da ta. To bayan wannan yin ihsani kyautatawa ne, kamar yin sadaka kyautatawa ne. To sadakan nan ba an ce ba wajibi ne sai ka bada sadaka, amma tana cikin babul ihsani. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi, Allah yana umarjin al-amru bil 'adli, yana umarni da aikata adalci kuma da kyautatawa wal ihsani kinkina. Kenan wannan kenan kyautatawa, akwai inda take zama wajibi ba wai za a ɗauka shi ala itlaqihi dole ne sai an kyautata dukkanin kyautatawa ba, a'a akwai in kyautatawa, akwai inda take zama wajibi, akwai kuma inda take zama ba wajibi ba. Idza qatatum fa ahsinu qitlata, in kuka tashi za ku yi kisa, akwai kisan da yake kamawa na wani wanda an yanke mai hukuncin kisa, to wannan wurin shi ma a kyautata kashe shi wanda kisa ya kama shi, a kyautata kashe shi. Nan wurin maluma ma sun samu sabani tsakanin in kama wanda ya kisan shi, in ho bai kyautata, in kama sai da ya musula, sai da ya illata wanda ya kashe, sannan ya kashe shi a za'ayi. To nan kaulika na maluma sun tayi biya, sun an ce a kyautata kashe kawai, a sa ka takobi ko a kashe shi kenan a hutar. Wa suka ce a'a, tunda shi ma yayi abinda aka hana, dan an hana a yi musula, an hana a illata mutum kama a kashe shi, an hana ko a kashe mutum da illatawa, a cire mai nan, a hirge mai nan, ya kai mutu. To amma in wanda kuma shi mutumin shi ma akwai kamun ya kashe wani sai da mai haka, to nan wasu malama sun samu sabon, suka ce a shi ma a mai yanda yi, a biyo ta yanda sai da yanke ma wani hannu, sannan ya kashe shi, shi ma a yanke mai hannu tukwana, daga baya kashe shi. Kuma wani lokaci in mutum ya taro abubuwan alhakin da yawa, ana mai irin haka, sai da ya sata ya illata wani sannan ya kashe shi, to shi ma za a mai za a yi dokan wasu malamai suke za a mai hukuncin sata a yanke mai hannu a illata shi sannan a kashe shi kamar yadda ma'aiki Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma wa'annan wa'anda suka zo da sunan cewa sun zo su musulunta ne da suka zo sai ciwo ya kama su irin kamar garin bai kama su ba sai aka ce in suna so za su tafiya su je ga makiyayi can wurin makiyayin dabbobin saraka can hicin gari su je ya ba su nonan raƙuma da hutsarin raƙuma sai su warke suka je suka sha suka warke da suka warke sai suka yi ridda suka yi ta daga musulmin suka kashe makiyayan wata riwaya ce suka kama makiyayan suka sassare musu sassan jikinsu kuma suka soka suka doki kaya suka soka ma wani makiyayi suka soki harshen shi da kayan suka soki idanun shi da kayan mahaji sallallahu alaihi wasallam labari yasa aka kamo su da aka tarbo su aka kamo su shi ma irin haka mahaji sallallahu alaihi wasallam yasa aka yayyanke hannayensu da kafuwansu aka sassoke musu idanu aka je wasu cikin rana suna cewa ma a ba su ruwa su sha aka kyale su aka suka mutu aka to kaga irin wannan yanda suka yi ne irin yanda suka yi aka musu ko dan wani hukunci ne da man in ya kasance akwai wanda ya tawaye ya hita daga musulunci ya koma yana yaƙa musulmi shi ma irin hukuncin da Allah ya ce mai kenan inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fi dharin lan yu'adana fi dharin fasada lan yuqtalu aw yusallu aw tuqta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw fi mirat haka da hukuncin da Allah ya ce a musu kenan to fa sai ne nika sirata kenan in ta kisa ne kama shi ma a kyautata wa an su duka haka na wasu malamai suna cewa in dai hukuncin kisa ne za a mutun kawa kashe shin da takobi shi kashewa da takobin a wuya in mutum da Adam ne wannan shine yayi mai sauki sai a yanke shi da takobi ya shikene sauran ran shi ya sauka sauran huta wa idza zabahtum fa'sinu zibhata in za ku yi yanka kuma ku kyautata yankan da abin da za ku yankawa ku kyautata yanka yanka yana cikin kyautata shi a da farko abin da za a yankan da shi a wasa shi tun da farko a wasa hukat ta kasance ka abba sai a dora bisa wuyan shi yana giri-giri haka da ya ta gurza mai haka nan ya sha wahala a kyautata yankan maluma sun ce al-qitla da azibha duk sun zo ala wajen fi'ila shi ko fi'ila tana nuni zuwa hay'a ne kamar kisan yanda za ku kashe ku kyautata kamar haka nan kamar ta yanka ita ma a kyautata ta tun daga abin yankan kamar da ke hudi kuma da irin yanda ya kamata a yi ba a yin ba a wasawa gaban dabba ba a yankewa cikin ƴan uwantar dabbobi ana kauda ido na dabban a wata rana ana ba da hikayar wani bawan Allah ya yanke maraƙi gaban uwan maraƙin yana yanke ya kawai sai wani abu ya same shi da ake ce mai khabulu wani sun ce ita hankali ne wani suka ce gaɓoɓin mutum ne suke koma suke tashi daga aiki to bai gushe cikin wannan halin ba sai wata rana yana zama na gindin wata bishiya sai wani farko ɗan shila na tsuntsu ya hwaɗo ƙasa ya surmiyo daga gidan shi ya ji tausayin shi ya ɗauke shi ya maida shi gidan shi yana haka sai Allah ya maido mai da lahiyar shi to wannan shi ma wani darasi ne abin ɗauka cewa in wannan rashin tausayin da ya yi ga abin da ya gada min awon haka wani ya zuce ma'aikin Allah ya ce ya rasulullahi ni ala ina jin tausayin akuya lokacin da nake jin tausayin lokacin da nake yankanta akuya ma ina yankanta ina jin tausayin ta ma'aikin Allah sai sun yi cewa ai washatu in rahimtaha rahimakallah ita akuya in ka tausaya mata kai ma Allah zai tausaya ma in ka jikanta Allah zai jikanka akuyan ma wai bar ganin ko tana dabba ita ma in ka tausaya mata kai ma Allah zai tausaya maka to wa idza dabatu fa'atina zibhata kenan wani hidda ahadukum shafaratahu wani rih zibhatahu mutum yana cikin kyautata da zai ya wasa abin yankan shi kuma haka ya gaggauta yanka ya yanke abin yankan haka nan to alhamdulillah nan zamu dakata Allahumma salli ala sayidina Muhammadin fatilima mugulika wal khatimi lima sabaqana sirlaka bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali yakadiri yumdahi alazim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.